the unlawful removal of the Chief Justice of Nigeria, Justice Walter Onnoghen, an action which constitutes a flagrant breach of our constitution and a frontal assault on our democracy.
Dan takarar shugaban kasa na babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya kenan, Atiku Abubakar, ya jawabi yayin taron manema labarai a nan Abuja, inda ke bayyana dakatar da babban alkalin kotun kolin Najeriya, Justice Walter Onnoghen, a matsayin haramtacce, al'amarin da ya kira karan tsaye ga kundin tsarin mulkin Najeriya, kana cin mutuncin tsarin demokradiyya. Wannan matakin da General Muhammadu Buhari ya dauka wani irin kama karya ne irin na bangaren zartaswa da jami'ar APC ta dasa shi a tsarin tafiyar da kasa.
The serious disregard of court orders and consequent violation of constitutionally guaranteed human rights of our citizens.
Sun yi biyayya ga jerin hukunce-hukuncen kotunan kasar nan da kuma yi wa 'yancin ɗan adam karan tsaye a Najeriya, ya tabbatar da cewar General Buhari da gwamnatinsa sun kwammace su bi son ransu da makundin tsarin mulki da doka. Waɗannan kuma bakin halaye ne ga kundin tsarin mulkin Najeriya, sai dai a ce ma kama karya ne irin na mulkin soja. Alhaji Atiku Abubakar ya ce ba kotuntama yaƙi da cin hanci wani sinadari ne na samar da kyakkyawan shugabanci a cikin ƙasa. To amma fa dole ake yin komai bisa doron doka. Batun da muke yi a nan shi ne, ba wai alƙalin alƙalai ya laifi ko bai yi laifi ba, amma shin dakatar da shi an bi kundin tsarin mulkin Najeriya? Dukkaninmu shaida ne bisa yadda wannan gwamnati ta taiwa majalisar ƙasa hawan ƙawara. Wannan shi ne irin tsarinsu na demokradiyya. Yanzu kuma da wannan farmaki da ake ƙaddamarwa a kan sashen shari'a, General Muhammadu Buhari ya kullo da wani sabon kallo a tsarin demokradiyya da ba taɓa irinsa ba a tarihi, hatta ma a lokacin duhun mulkin kama karya irin na sojoji. Kuma ba za a amince da hakan ba.
General Muhammadu Buhari has set a new precedent in our democracy that has no equivalent in our history. Not even in the darkest days of military dictatorship, this cannot be allowed to stand.
Kokarin da muka yi don jin ta bakin masu magana da yawun shugaban kasa, abin ya ci tura. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.